yanzu haka dai gwamnatin jihar Adamawa ne ma ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a garuruwa 11 na yankin karamar hukumar Guyu da kuma wani bangare na Latin Lamurde sakamakon wannan tashin hankalin da ya auku a tsakanin waɗannan kabilu na Lungula da kuma kabilar Waja kamar yadda bayani ma suka tabbatar rikicin ya taso ne kan takaddamar filayen noma wanda kuma za a sa rayuka da kuma dukiya Mr. Solomon Kumanga da ke zama daraktan yan labaran gwamnatin jihar Adamawa ya ko bayanin munfar wannan kafa doka yanzu
an dauki wannan mataki saboda tarzoma da barke tsakanin mazanin yankin kuma gwamnati ta da wannan matakin din ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tashin hankali in ka lura kwanakin baya an dan samu tashin hankali a Tino kuma gwamnati ta dauki mataki na cikin gaggawa ta tabbatar cewa an kwantar da wannan tashin na kuma da rabon Allah an samu zaman lafiya a wannan yanki kuma yanzu an ka dauki wannan mataki din a tabbatar cewa zaman lafiya an samu ya kankana
akwai da damar su karfa gidajen su bayan gasar rauka da ake kamar wani tallafi ita gwamnatin jihar Adamawa ta ba wanda abu ya shafa
to jiya shi mataimakin gwamnatin Adamawa shi kada set da sakataren gwamnati Malam Bashir Ahmed sun ziyara gaggawa a wannan yanki na lafiya inda wannan tashin hankali ya auku kuma na sun kai dan tallafi wanda na cikin gaggawa wanda zai taimake wannan jama'a da suka rage wurin don a samu a rage radadin wannan tashin hankali
to wai kowane hali al'ummar da rikicin ya shafa ke ciki ga mai ta bakin wani da yake gurin hijira sakamakon wannan rikici na Lungula da Waja
wallahi wuraren mu dai hali da ake ciki dai mu da aka kokona mana gidaje mun riga mun bar gari mun tafi a makwabtaka garuka da kauyuka mun samu mafaka a hali yanzu
to wuraren ne abin ya shafa
farko dai wuraren da aka a wurin da aka fara kone kafin hargitsi ya tashi wata anguwa ne a garin Dumnafurti wanda ake je da ita anguwan Tangalila da Lahuri sannan kuma daga baya da daddare rikici kuma sai ya tashi jiwa a sauran makutan garuruwa kamar kosifire anguwan da ake shaida ita lokos anguwan mantirmi zakawan Dumnafurti su ne wuraren da ya sake barkewa cikin dare
ya ko zuwa yanzu rinin 'yan sandan jihar Adamawa ta ce ta ma kama sama da mutum 30 da ake zargin suna da hannu a wannan tashin-tashina DSP Suleiman Yahangurode kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya kuwa yin ƙarin haske game da halin da ake ciki yi
a nan karamar hukumar kuyuka cikin jihar Adamawa gaskiya an samu baraka tsakanin kabilan Lunguda da kuma Waja inda aka dauki ba dadi kamar jiya har zuwa daren jiya amma cikin matakan da rundunar 'yan sanda suka dauka na tura jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma wani abin an ci nasara an kawo kura ta lafa an yi iya kokari a tabbatar da cewa dai hakan nan ba ta wuce da ƙauyukan da abin ya shafa zuwa wasu ƙauyuka ba
game da wa'inda rundunar mu suka kama kuma yanzu haka sun yi dashe da suka kama mutane kamar 32 daga kowane bangare wa'inda suke da hannu a tada wannan fitina sannan kuma an kawo su nan ɗakin gudanar da bincike amma game da wa'inda suka jikata ko suka samu wasu raununnuka kuma har ila yau muna nan muna gudanar da bincike idan kuma har mun samu sahihin wa'inda suka jikata nan ma za mu iya faɗakar muku yanzu amma yanzu haka ba mu da iya wa'inda suka samu wa'innan raununnuka
kuma da menene fata ko shine Allah ka kawo shi irin wannan tashin hankali Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.